Masana kimiyyar siyasa sun bayyana cewa samun rikici tsakanin jam'iyyun siyasa ba bakon abu bane, musamman idan lokutan zabe sun karato, domin bangarorin da ke rikici da juna suna yi ne don kare muradunsu. To sai dai abin da kan iya daukar hankalin jama'a shine yadda jam'iyyun ke kasa warware rikita, har wasu lokuta sai abin ya kai ga sauyin sheka. Jam'iyyar APC wadda ke mulki a Najeriya ta tsinci kanta cikin rudani tun lokutan zabukan da ta gudanar na shugabanninta a shekarar bara, kuma kawo yanzu ta kasa warware su a wasu jihohi. Biye da mako ɗaya kenan da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami San ya furta wani kalami akan ja'in ja da ake yi na shugabancin jam'iyyar a matakin jiha a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, duk da yake batun yana gaban kotu.
Chairman zaɓaɓɓe na jam'iyyar APC na jihar Sokoto, chairman tabbatacce wanda shari'a ta tabbatar, Alhaji Mai Nasara Sani.
Wannan kalamin a iya cewa ya bar baya da kura tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta APC, inda suka ci gaba da mayar da martani. Isa Sadiq Acida yana cikin masu da'awar zama shugaban jam'iyyar.
Kes din ga hoyana wani appeal court, amma ya hito ya yi babatu a kai ne ya tabbatar da jaddada ya yi alƙalanci gaban kowa. Tana abin da ba mu mamaki ne ya zama alƙali ga abin da a gaban kotu wurin campaign na siyasa. In shina iyawa gobe ya sa a ba mai nasara certificate.
Abdullahi Ahmad Sokoto shine shugaban dandalin masu ba da shawara na musamman na jam'iyyar APC, shi ma yana mai cewa
hurumin uwar jam'iyya ce ta ƙasa ta faɗi cewa ga abin da aka yi, kuma inda aka fito ai kotu ma bata fito fili ta ba da takarda ko ta announcing na cewa ga wanda a halattaccen dan jam'iyyar APC wai da suna ne mai nasara ba, duk take-taken da yake tsaye a jiharsa.
Gamayyar kungiyoyin jam'iyyar APC karkashin ɗayan bangaren da ke jayayya karkashin jagorancin Isa Jabi sun kalubalanci ɗayan bangaren.
Ni na san duk mutum mai hankali ya ji maganar da a ci da ya yi, ya san wannan magana ta san saka ma hankali. Bin yiwuwa Abubakar Malami San, wanda ya fara siyasa ta yi tun tale-tale da Buhari ba su taɓa yankewa ba, amma ku to jihar Sokoto ku to ku ce wai yana wa PDP aiki.
Su kuma zababbin shugabannin jam'iyyar APC a kananan hukumomi 23 na jihar karkashin jagorancin Muhammadu Musa Sarkin Alaru sun bayyana cewa to koya ya masharhan take kallon wannan lamari da ya kici ya kicinyewa. Barista Ma'azu Liman Yabo masanin dokokin ƙasa ne yana mai cewa
maganar jam'iyya ta yi gum ta yi shu zai cutar da wani, zai kuma amfane wani, wanda zai cutar suwa ƙarshen ta shine adda gaskiya, wanda kuma zai ci amfanin wannan cutar shi kuma shine mara shi gaskiya, wannan shi a illa ta farko da yaka iya faruwa ga jam'iyyar da ka barin irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba tare da ta hito bayyane ta ɗauki mataki ba. Wanda ɗan jam'iyya ko shi zauna ko kashi zauna jam'iyya, jam'iyya za ta hukuntar da shi.
Yanzu jama'a sun zura ido ganin yadda za ta kaya ga sauran rikitan da aka kasa warwarewa watanni da dama bayan kammala zaɓuɓɓuka, kuma ga lokaci na ƙara matsawa ga lokutan zaɓe. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.